sunana Isaha kwana uku ina neman hutun ba sa amma ga gida yara na nan suna so su yi kallo babu ni kuma ina son duba news babu lamarin kaman dai cikin kawarin ne in mai kuma kawarin ke ba ina rayu dai daidai ba
sunana Muhammad batun light na dai sha hankali wallahi ya sa mutane problem sosai light saboda fitila abubuwan mutane dai wa ya bata ni aka yau kaman wurin kwana biyar kenan bamu da light saboda rashin light ya bari abubuwa gaba da ba komai ya ba ta batun light dai abin ya dame mu sosai
amma a ce yau sho gobe kullum ba na disturb mutane wani na duki ne yana da iyalai za zo ya samu abinci ya sa bakin shi yanzu ba like yare ya kai abinci gida ya ba yaran shi bai samu ya aiki aba bai bai
koke koken wasu al'umman kasar kenan biyo bayan sun shafe kwanaki ba tare da wutar lantarki ba sakamakon matsalan na'urar sayar da wutar lantarki da hukumar ECG mai alhakin rarraba wuta ta kasa ke fuskanta abin da ya sanya harkokin jama'a da dama cikin halin koma baya malam Ishaq Isa na hari jigo a kungiyar masu shagunan adana kayan abinci cikin sanyi wato cold store operators a jihar Ashanti ya faɗa wa muryar Amurka cewa tuni wannan matsala na rashin wuta ke tasiri akan sana'arsu
aikin mun nan da cold store na ya kamata yana aiki for 24 hours kuma 24 hours na muna da temperature yake bamu kullu ya kamata temperature na yana sai negative 18 cheese zai rika kayan na to da biya ba aka yi light off ma within a second ya kamata ka kunna generator se kuna automatically so mba uta di kaya nazi bata for 24 hours mbaka yi mbaka the light for 24 hours according to food and drug board kaya na ya para bata wa mkana say electricity 15,000 per month so it means that kamanze continue for that kaya say electricity 30,000 kina because diesel na
shi kuwa mai magana da yawun hukumar rarraba hasken wutar lantarki a jihar Accra Fred Johnson ya faɗa wa manema labaru cewa wani ɗan tangarda ne suke fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin amma hukumar na nata iya kokari domin shawo kan wannan matsala
engineers are working assiduously to make sure that this challenge is rectified
dubban al'umma a jihohi goma a kasar ne ke fama da matsalan tun ranar talata kuma hukumar ta yi alkawuran magance wannan matsala tun ranar juma'a na makon da ya gabata amma da har ila yau shiru tamkar an shuka dusa Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana